Karancin sinadarin iode a jikin ɗan Adam wani abu ne da masana suka gano cewa yana haifar da matsaloli da dama wa lafiyar ɗan Adam. Dalili kenan da ƙungiyoyi irin su UNICEF da OMS ko kuma WHO suka gargaɗi gwamnatoci akan buƙatar ɗaukar matakan hana amfani da gishirin girkin da baya kunshe da sinadarin iode. Dr. Fatima Sabo, ƙwararriyar likita ce a fannin abinci mai gina jiki a asusun na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yara ƙanana UNICEF.
Talaka da mai kuɗi kowa cin gishiri yake, amma ya kamata a zan tun ana ƙarami a abin da ake har a tsuha. In ba a samu ba, kun san rishin wannan gishirin yana kawo bari, yana kawo in an aihi ɗan ma ya zama ƙaramin jiki gare shi, kuma girman shi ya zama yana da masaka in bai same shi ba isasshe, kuma yana yiwuwa ka ƙwaƙwalwar shi ba ta develope ba yanda ya kamata, kenan bai zama da ƙarfin jiki kuma bai iya yi aiki kamar yaron da ya samu sinadari da kyau.
Bayanai sun yi nuni da cewa har yanzu matakan da gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauka ba su yi tasiri akan wannan matsala ta rashin amfani da sinadarin iode ba. Dalili kenan da kwamitin kula da illolin ƙarancin wannan sinadari a jikin ɗan Adam ya shirya tattaunawa a tsakanin mambobinsa domin tsayar da shawarar da za ta taimaka wa mahukunta bullo da dubarun murƙushe wannan matsala.
A yau muna ƙasa ƙwarai bisa kan samun wannan sinadarin cikin gishirinmu. Kun san kuma akwai arete wanda ministar hudu suka yi sinyin shi, na commerce industry, minister de la santé da minister de finance. Ya kamata gishirinmu a samu a maido shi yanda ya kamata, kamar duk gishirin da ke zauwa cikin ƙasa yana da sinadari yanda ya kamata. Bisa kan wannan matsalan ne muka ce sai an tattauna, akwai ƙasashe inda babu sinadarin nan yana kai har wurin aiki kamar manoma in aka diba. Rishin ƙarfin jiki banda ƙwaƙwalwar ma mutum yana iya samun matsala a nan, busashe ma ya kamata su samu wannan sinadarin. Rishin wannan sinadar abinda dai ake gani wurin ɗan Adam shine ake iya samu kurin busa, wani bari, wani madara da bai da yawa, wani rishin nama na ƙwarai.
Saurara matakan bincike akan iyakokin ƙasashe domin daƙile ɓarauniyar hanyar da ake shigo da gishiri mara sinadarin iode, haɗe da ƙarfafa bincike a kasuwanni domin tantance samfarin gishirin da ake saida mabuƙata. Na daga cikin abubuwan da aka yi imani a wurin wannan taro za su ba da damar kare jama'a daga illolin rashin cin abinci mai ɗauke da wannan sinadari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.